إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله على خطبتنا اليوم على تحريم إهراق الدم والبغي خصوصا للمسلم وهو مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع فإنه خطب به في حج الوداع يوم النهر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق البغي هو الظلم ومجاوزة الحد وطلب ما لا ينبغي طلبه وتعدى على الناس وقد حرم الله البغي بكافة سوره وأمر بالعدل والإحسان في كل شيء وذلك لأدلة الكتاب والسنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء دينك وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربه وسلامه عليه bayan haka bayan Allah khutubar mu ta yau tana mana magana ne akan hani ko haramcin zubar da jini da kuma yin ta'adi musamman ma ga musulmi lalle yana daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan gargadi akai yana maganganu akai a wajen tararruka masu girma domin lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ya tsawatar a hajjin bankwana wato hajjul wada kamar da muke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajji da yayi amma aka zo sai a ce hajjin bankwana saboda ita bai kara girma wata hajji ba a baya bai yi hajji ba sai a wannan shekarar kuma daga ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake zagayowa wata shekara ba to saboda abubban da ya faru na gargadi da kuma kammala sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama bankwana yake da al'umma a wannan rana to shine ake cewa wannan hajjin bankwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan haji na bankwana yayi gargadi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi a ranakun Idi waɗanda ake yin yanka kan yi gargadi wato ranan arfa da kuma ranan yanka sannan manzo sallam yayi gargadi a ranan ayyamin tashrik ranar da ake rarraba nama da ziyarce ziyarce manzo sallam yayi ta gargadi a wannan rana din a game da abin da ya shafi zubar da jinin mutum musulmi yadda manzo sallam yake cewa inna amwalakum lallai ku sani dukiyoyinku dukiya a tsakanin mu musulmai inji manzo sallam yace wadima'akum da jinananku jinin dan uwanka wa arabakum manzo Allah yace da mutuncinku yace alaikum haram yace haramun ne akan ku ka hurmati yawmikum hadha kamar alfarma ta wannan rana ta ku wanda aka haramta wasu abubuwa wanda hatta kun ga saboda alfarmar wannan rana ba a farauta idan an shiga harin to manzo sallam yake nunawa alfarma ce a tsakaninku Allah madaukakin sarki yayi muku kada ku keta waɗannan abubuwa na dukiyoyinku da jinananku da mutuncinku haramun ne akan ku ku kifar da su kamar yadda wannan rana take muku alfarma a cikin wannan wata na watan Zulhijja a kuma cikin wannan gari na wato gari na Makka da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a wannan rana Manzo Allah yake nuna cewa lalle haramun ne waɗannan abubuwa haka nan yazo a cikin hadisin Abu Huraira Allah da shi yake cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahasanu kada ku yi hasada wa juna wala tanajashu kada ku dinga yawaita jayayya kuna yawaita musu a tsakaninku wala tabaghadu kada ku dinga yawa juna kita ku dinga kiyayya wa juna wala tadabaru kada ku juya wa ba juna baya kace ba ni ba wani wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kada wani sashin ku yi ciniki akan cinikin wani idan mutun yana sayan abu ka bari sai in shi ya fasa ka saya wala tadabaru wala wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ƴan uwa ku zama bayin Allah ƴan uwan juna a musulunci ƴan uwan juna ake so musulmai mu zama to ikhwa in aka ce ikhwa a musulunci shine ana nufin wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake umartar mu yake gaya mana mu musulmai mu zama to kamar uwa ɗaya uba ɗaya da musulman da kenan da wanda yake wajen Najeriya da wanda yake yankin Turai da wanda yake yankin Arab da wanda yake yankin bakaken fata dukkanin mu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu zamanto kamar uwa ɗaya uba ɗaya in dai musulmai ne a tsakanin mu yace al-muslim aqul muslim kusani lalle tabbas musulmi dan uwa ne na jini tsakaninsa da dan uwansa musulmi la yazlimu kada musulmi ya zalunci dan uwansa musulmi wala yakzulu kada kuma ya tabar da shi wala yakzibu kada kuma musulmi yana magana kace ƙarya yake ka ƙare ta shi wala yahqiru kada kuma ya rena shi kada kaskantar da dan uwanka musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-taqwa hahuna yace tsoron Allah yana nan wa yajiru ila sadrihi salasa marrat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wakirjinsa sau uku yana tsoron Allah na nan tsoron Allah na nan sai manzo Allah ya ce kai ku saurara bi hasbi imri'in min ash-sharr ya isa mutun sharri makwarar gaya a ce sharri ne ya ishi mutun a filin kiyama shine an yi haƙira a kafin musulmi shine mutun ya kaskantar da dan uwansa musulmi ka wulakanta dan uwanka musulmi manzo Allah ya ce iya wannan kadai ta ishe ka sharri yace kullu muslim kullu muslim ala al-muslim haram damu yace ku sani lalle dukkan musulmi akan musulmi haramun ne musulmi ya taba jinin dan uwansa musulmi wa maluhu haramun ne musulmi yace duke dan uwansa musulmi ta hanyar haramci wa irduhu haka dan mutuncin sa ya zo cikin wani hadisi ne ban manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslim fusuq zagin musulmi ma kansa fasikanci ne wa qitaluhu kufr fara da musulmi kuma gobje gobje adaka andaka manzo Allah ya ce kafirci ne kafirci ne shi yasa ma yazo fadin Allah madaukakin sarki yake magana wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mu'mini da gangan haka kawai ba wani haƙi na shari'a da musulunci ya shar'anta cewa a kashe wannan mutum fajaza'uhu jahannam to sani matakin farko sakamakon sahi ne wutar jahannam ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah madaukakin sarki ya tsine mar wa addalahu azaban azima kuma ya masa tanadin azaba wacce take mai girman gaske na gobe kiyama saboda kai ɗan uwa musulmi mu sani ka taba jinin mutum musulmi haramun ba ma musulmi ba hatta kafirin amana wanda ake zaune da su lafiya ba rikici ake ba kawai ka tara kafiri ka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yake cewa wannan mutumin kanshin aljanna ma ba zai ji ba yace man qatala muahidan lam yurih raihat aljanna duk wanda ya kashe kafirin amana to ba zai ji kanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujad min masirati kaza wa kaza yace ita ko kanshin aljanna ana jin ta tafiyar ta zarar kaza da kaza ya danganta da abinda mutum ya amfani da shi wajen tafiya. Wani hadisi manzo Allah ce shekara 40, wani hadisi manzo Allah ce shekara 70. Ko tafiyar mami ne, ko tafiyar hawainiya ne, in aka ce ta tafiya ta shekara 40, ai kaga akwai tazara, akwai tazara. To manzo Allah ce tazarar da za ta bayar ga wanda ya zamanto ya kashe kafirin amana, to tazarar ba zai jiyo kanshin aljanna ba. Tafiyar da ta kai nisan shekara 40, wani gurin 70, to ko tafiyar hawainiya ne aka ce za ta shekara 40, kasan akwai nisa. Kaga kenan mutum yayi nesa da aljanna, bari ka kashe dan uwanka musulmi mai wa akan dukiyarsa. Bayan didda ya bar dukiyarsa yana da yancin da zai bar ta a gabar da ake barinta ne, amma ya tafi gurin ya je jira, kuma hakan ka kashe shi. Wannan ba karamin ta'addanci bane a musulunci. Wannan abu ne wanda yake sabbaba mutum ya zauna a cikin wutar jahannama har abada. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu kiyaye taɓa mutuncin mu, mu kiyaye taɓa jinanmu, zubar da jini haramun, mu kiyaye ta'addanci, mu kiyaye zalunci wa cikin dukiyar mu al'umma. Mu sani lallai in aka ce ta'addanci shine zalunci ko ƙetarewa haddi ko wajen neman abinda wanda bai dace a neme shi ba, shine aiwa mutane ta'addanci a lalata mutane kaya ko a kwashe musu. Lallai Allah madaukakin sarki tabbas ya haramta irin wannan gaba ki ɗayan ta'addanci. Allah madaukakin sarki ya haramta ta'adi wa dukiyar mutane, yadda Allah madaukakin sarki yake umarni da adalci da kyautatawa a cikin kowanne abu, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa, inna Allaha ya'muru bil adl. Lalle Allah madaukakin sarki yana umarni da adalci wal ihsan, da kyautatawa wa al'umma a tsakaninmu. Mu dinga yi wa junanmu adalci, abinda ba naka ba kar ka taɓa shi. Wannan shine adalci, ka aje kowanne abu a mahallinsa. Mu zamto masu kyautatawa juna. Idan ka ga ɗan uwanka ya shiga halin ƙaƙaninka, ya bashi da shi ka taimake shi, ya zama muna kyautata zamantakewa tsakaninmu. Wa ita'i dhil qurba, da kuma bawa ƴan uwa makusanta haƙoƙinsu. Ƴan uwanka na jini ka sauke musu haƙƙi. Sannan Allah madaukakin sarki wayarha anil fahshai, Allah madaukakin sarki yana hani da dukkanin wani abin ƙi. Na ga ce alfasha shine duk wani abu da Allah madaukakin sarki bai so, na fili da na ɓoye. Matuƙar Allah madaukakin sarki ya haramta wannan abu, ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan abu sunansa alfasha, to Allah madaukakin sarki yana hani ga aikata dukkanin abubuwa na alfasha wal munkar, da ababan ƙi waɗanda suke Allah madaukakin sarki yaki, wal baghi, Allah madaukakin sarki ya haramta ta'addanci, ya haramta ta'adi wa dukiyar al'umma. In aka ce al baghi yana zuwa da ma'ana daban-daban. Al baghi yana zuwa ma'ana ta'adi, kai wa dukiyar mutane ta'addanci. Irin yadda da ga wani haka kawai sai je ya samu gonar wani, ba ma satar kankana da ya amfana ba, sai ya sassara ta yadda tsaya wuce, ko ya samu raken wani ya sassara zubar ya wuce, ko ya samu kayan wani a tare ya ƙetta masa wuta ya ƙone shi. Duk ana kiran albagi wannan ta'addanci. Ko haka kawai ka ci gaba da burji ta mutane a cikin gari, ka dinga zuwa mutane da saƙo wanda zai tada hankali. Albagi yana zuwa a matsayin zalunci, ka zalunci mutum ta ɓangaren ko a shekarun kansa ko a dukiyarsa, ka ci ba tare da haƙƙi ba, ko ka ha'ince shi, ko ka kifar masa da mutunci. Duk wannan yana ɗaukar matsayi na albagi. Sannan yana zuwa wajen ka danne wa mutum haƙƙinsa, ka hana shi haƙƙinsa. Akwai haƙƙoƙi ko na sadar da zumunci, ko da sai zuwa kama daga kantin da kyauta har sai fuska da sauransu. Mutum ya ƙetare iyaka, Allah madaukakin sarki ya yi hani. Sai Allah ya ce ya izuku, wannan fa wa'azi ne Allah madaukakin sarki yake mana, la'allakum tazakkaruna, dan ku zamto masu tunawa. Ku sani lalle haramun ne a tsakaninmu taɓa dukiyoyinmu, haramun ne a tsakaninmu zubar da jinanmu. Lalle wajibi ne mutum ya san wannan, sani in kaje ka zubar da mu ka kashe wani to ka jawo kanka bala'in da wanda ba mai iya ture maka shi lalle ka sani zubar da jinin mutum wani gurin maza sai yake cewa la zawalud dunya ahwalu inna Allah duniya ta bushe ta kare a ce babu ita shi fi sauki a wajen Allah akan aka share guda ɗaya wanda ba tare da haƙƙi da aka share guda ɗaya wacce babu haƙƙi to duniya ta lalace shi fi sauki a wajen shi fi sauki a wajen Allah madaukakin sarki mu kalli yadda Allah madaukakin sarki yake kare rayuwar al'umma yake kare mana dukiyoyinmu amma ku kalli yadda mutane suke cin dukiyoyinmu tsakaninsu suke cin dukiyoyi a tsakaninsu ta hanyar haramu ta hanyar riba ta hanyar zalunci kalle da abubuwan yake ta faruwa ga mutum wani an bashi irin gashi kaga Allah saka shugaban karamar hukuma da alkhairi musamman akan irin wannan yadda ake cin dukiyar mutane akai a banza haka ba mutum 20,000 ka ce wa kaka zai baka shinkafa buhu daya a yadda shinkafa take 50,000 da wani abu 50,000 ka bashi 20,000 wai shikenan ba ƙari ko ka bashi 25,000 ba ƙari ko kuma ka bashi 20 masu ɗan damar amma kenan sai da a ƙara 10 ko a ƙara 15 wannan duka cin dukiya ne ta hanyar barna cin dukiya ne ta hanyar zalunci shi yasa addinin musulunci ya haramta shi kuma lalle Allah ya saka masa alkhairi gaba na duwar da ya karɓi irin wannan ko ya bada irin wannan to shikenan kaga babu karɓan me ba karɓan hukunci dan haka soja malamin kansa ko kuma sauran al'umma ni wa kanmu fadatin a wannan gaba abinda bai kai a dauki amfani a sayar ba mu kiyaye mai hatara matasa a kiyaye ta'addanci lalata barna lalata dukiyar da aka samu Allah ya hore maka dukiya wai sai ga wani ko dan wannan karan ita ma bana an hana ko kaga mutun yayi kwalliya ya sayi lemo yana wanke takalmi da lemo Allah saka shugaban karamar hukuma da alheri Allah kuma yasa wannan doka ta dore duk wanda suke so su ga bayan wannan doka Allah ya ga bayan su wanda kuma suke so wannan doka ta dore Allah madaukakin sarki ya taimake su mu kula kuma har a yanzu matasa ba burgewa bane ka manta da ba ka dinga kwana baka ci baka ina baka sha ba amma yanzu sai yaro ya je zauna a gaban teburin mai shayi a soya masa indomie da koyi take lokaci guda a plate ɗaya ci 1,000 da wani abu tukun kai lissafi wannan rayuwar da ta shaida ka shekara kana yin ta ka noma abin da zaka yi to wani tattali kai wani tanadi kai wa kanka yana da kyau lalle mu kula kwarai da gaske mu kula da ta'adi wajen battar da dukiyar mu ba sai iya dukiyar wasu ne kake ta'adi ba a dukiyar kanka akwai ta'adi ka kalli wayar da kake rike aka kai ka rike ta ka shekara baka sake ta ba matasa ku kula yana da kyau lalle mu kula duk wannan shi ma yana daga cikin cin dukiyar mu ne da barna wala ta'kulu amwalakum bainakum lil batil kada mu yadda mu ci dukiyoyin mu a tsakanin mu ta hanyar barnatarwa ta hanyar lalatawa ta hanyar sabawa lalle mu kula wallahi ni har tara ba mu sani akwai abin a gaba kuma iya wannan gaban ne in ta rude ka shikenan Allah lalace Allah sauki wannan shine karshen kudin mu mutum Allah ka dauka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ka girgiza kasa garkashin yau da nasara ɗan uwa musulmi wanda suke cikin masallaci da su ga akwai mambari da aka yi ko to wani bawan Allah ne ya iyo mambarin nan ya aiko da shi wanda yana da kyau mu sashi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya yi dukiyarsa Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayensa da rahama ko da ba su mutu ba ko sun mutu Allah madaukakin sarki ya kara mana irin su duk wanda ya ji dadi da irin waɗannan ayyuka na alheri Allah madaukakin sarki shi ma ya saka masa alheri yan uwa musulmi wannan shine irin abin da ake so a musulunci mutum ya zama yana da dukiyarsa kun gani wannan bawan Allah wanda yayi wannan din shi ya sayo kayan sautin nan fa da muke amfani da su kuma ya ce ayi shuru shi dai a masa addu'a to Allah muna tawassuli da waɗannan aiki da yayi wanda kai ka fada duk wanda ya boye sadaka madalla da ita to Allah muna roƙonka Allah ka saka masa alkhairi Allah ka sa da shi da iyaye da sauran yan uwa a zama aljanna makoma mu da muke ibada da abubuwan da ya mana duk Allah ka hada mu ladar shi Allah madaukakin sarki ka sa aljanna ta zama makoma a gare mu Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka dire ta tsakanin mu ka girka saka karshen wa da nasara ta hin zuwa misalla hada sahu a daidaita daidaita sahu yana daga cikin sallah